never mind. Quiet movement where I can find. Grabbing for me with her eyes. Now I'm falling from her side. No sugar tonight in my coffee. No sugar tonight in my tea. No sugar tonight stands by me. No sugar to run with me.
Da 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 da